ba ta da rago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da Babatunde Ahmed Oduwa, kuma mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin yadda ya yi saurin samun rancen kuɗi daga bankin Amurka, wato Bank of America da Turanci. Yawa Babatunde, kana muna bayanin cewa bankin sun ba kuɗi daki daki ne, to muna jin ka.
We na su bani kudin abun nan for more for car 15,000. Nace no, ban siya mu, ban siya sabon mota ba. Nace don abu kan bani su. So in I planning, so su suna so ina haiki kamar two jobs ne fa, ina yi security yo, ina work, ina yi kasa ne lani, ina haiki a help yin kuma ina haiki a wani ne special disabled children group home ne. So kamar three jobs. So did I was just
ko no kake hada container guda?
Yeah, a one container dai kamar
dala nawa kake afani da shi?
Zai kai 20,000 depending on the in magana away just regular car, Toyota Camry, Honda Accord, RS330 da bani in Toyota Camry, Honda Accord end of discussion, baby boy discussion continue, evil spirit one day maybe 15,000. I want to hear now magana away less off I want to hear infinity magana. Maybe how the BMW, even big cars, even big engine, they're not going to have something thousand. So in each container, they got none. They keep among, okay. In ba motor, so they are among the BMW, in that actually among, you can have 40, or buy any engine and transmission, 40 engine and transmission, or buy any actually. There maybe, what could that there? Stepper, tires, for me, gonna, in that there toys, ma, baby toys, tire, baby toys, in an auction, you know, you are quite an auction, man. They call it hearing.
To quite an auction. Quite an auction, you can hit the sheet that King Tash and Jerry run Nigeria. In containers or come Sally.
In the Madi day, the Ganon is almost a month. MLSD, 6 weeks, among 4 weeks for the Madi IS, 6 weeks for. So, Nide, the listener can have them away in Hesima, in Kuma, inshallah. So, IS, my 6 weeks. Less than 2 months. The amount of money is faster. So, I'm like more like master of the game. So, Ghana, ma, 6 weeks, 5 weeks, same. I'm declaring is higher at Ghana. Most of America, yes, got most of Contota Cola and Nigeria, I'm not clearing 400.
I'm not Ghana.
I'm not Ghana. I'm not Ghana. I'm not Ghana. 600, 550 and Nigeria can clearing. I'm maybe 1,005. I'm not Ghana. Camry, they say that same Camry. In back at the $3,035. But when Nigeria 1,500, going to get a Ghana, top of that big engine, ignite something engine. So it's more expensive. I'm not Ghana engine, but spare part day can clear easy.
To yanzu mun dai maganan kasuwanci sosai sosai Babatunde. Yanzu ina son ka gaya mu sauri. Shin yaya kasuwanci yake a nan America idan ka kwatanta shi da gida, musamman wannan da kake yi
America? Dai America akwai advantage, kasan yanzu ma advantage a Nigeria America dai ga ina credit ga for your offer up credit nan zaka saninka kana credit yanzu amma zaka ce wai akwai area that you will free ka duba credit that is free.
Wannan bangare na mota kace, wannan bangare na mota akwai kana samun saukin yin haka na
sosai sosai dabura. It's cheaper, man, because I think this year is more like real accident, me. Every accident, me. Kuma, kama.
Hukuma, kama na nuna, kama yensa nda, kama hukuma, basu kandamieka suti, ka wana abu, kukuma, bakai wana abu, kukuma ya kamata kabia wana abu.
I mean, guys, I don't have any problem. I'm going to America, we are 100% good. Ina da space na ba wanda yin cito we here so ne jowa gona no ba ani an zeke you are bring an abi car can you buy from me but wanda zeke we why you here no what any problem but at least akwai rules and regulations ga no park car here ga okay your road is full so da nan dai ba wani problem ba wani azin 100% okay.
Yan sanda ba su kama su ce container ka ba kai kaza ba ko kuma ba kai wani abu ko kuma masu an san haraji su ce baka biya ba. Ba irin wannan matsala.
No. Anan dai ka ba ga container in the right place ya ce okay after 2-3 days. Then after 3-4-5 days ga $25 extra, $50 extra. But amma dai yan sanda ce wai police don siya wai ya. Kasi ga lot na ba bani. Amma America dey rules and regulations, ko rules and regulations. If you follow the rules and regulations, ba any problem.
To yayi sai dai dakta anan ba watun dai. Domin ko yau ma kamar kullun lokaci ya muna halin nasa. Masare, a tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na ƙarshe. Yanzu Amadun Bakon namu, Babatunde Ahmed Oduwa da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Ga da musa sai ta kare gahin fulani. Rajaba Muhammad in me shi takasa wa kai bari in rame